بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيدر الله مدعوكين سركي زام تاشي درسينة لاتن دشدا أتكي لتافم الدروس اليومية. فضل صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم. فللر أزم عاشوراء ودشيني ita ce ranar goma ga watan al-Muharram. Hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afdalu siyami ba'da ramadana shahrullahi al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-faridati salatul layl. Akhrajahu Muslim. Anza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce azmi mafi falala bayan ramadan shine azumin watan Allah al-Muharram. Sannan sallah mafi falala bayan sallar farilla ita ce sallar dare. Muslim ya fitar da wannan hadisin. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata wa wajada al-Yahuda siyaman yawm Ashura wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumuna. قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. وانا حديث لك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina, sai ya samu Yahudawa suna azumi ranar Ashura. Sai ya ce da su, wani irin azumi ne wannan kuke? Sai suka ce, ai wannan rana ce mai girma a wajenmu, wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da mutanansa daga sharrin Fir'auna, sannan ya dulmayar ya nutsar da Fir'auna da mutanansa a cikin mamakon ruwa. Fasamahu Musa shukran, sabila da haka ne Musa ya riki wannan rana azumi da godiya. Don haka ya azumci wannan rana yana mai godiya. Sai suka ce, don haka mu muke azumin wannan rana kamar yadda Musa yake. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, to ai mun fi ku cancanta da Musa, inda Musa kuke koyi da shi, ami mun fi ku cancanta da mu yi ibada irin ta Musa sama da ku, mu ne muka yi imani irin na Musa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya azumci wannan rana, sannan ya umarni da azumci wannan rana. Wannan hadisi yana Bukhari da Muslim. Wa an abi Qatada radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila an siyam yawm ashura fa qala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Akhrajahu Muslim. Abu Qatada ya rawaito hadisi radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin wannan rana ta Ashura, sai yace wannan azumi yana kankare zanubin shekarar da ta wuce. Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu aw baqaitu ila qabilin ay as-sanatal qadima la asuman natasi. Akhrajahu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan har aka bar ni na rayu, ko idan har na rayu ila qabilin ay as-sanatil qadima, zuwa shekara mai zuwa, la asuman natasi, zan azumci taramma. Akhrajahu Muslim ya fito wannan hadisin. Wato kenan da Ashura annabi alaihi salatu wasallam yake azumta kusan shekara goma. Sai shekara ta ƙarshe da ya azumin Ashura, sai ya ce, idan Allah ya kai mu baɗi, zan yi azumin taramma, wadda ake cewa tasu'a. Kuma Allah ta'ala bai bashi zarafi ya kai shekara ba daga wannan lokaci. Sharhin karatu ya ce, siyamu yawm Ashura wa huwa al-ashiru min Muharram al-yawm alladhi anja Allahu fihi Musa min Fir'aun. Azumin wannan rana ta Ashura ita ce rana ta goma a wannan watan al-Muharram. Ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya kubutar da Musa min Fir'auna, daga sharrin Fir'auna. sunnatun sannan har rasulullah sallama wata sunna ce da manzon Allah sallama ya sunnanta ta yukaffiru Allahu biha rahmatan wa tafaddulan minhu as-sanata al-madiya Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa da falalarsa yana kankarewa sanadin wannan azumi zunubin shekara guda da ta shude al-fawaid fa'idodin karatu yace na daya fadilatu as-sawmi fil muharram falalar yin azumi a watan al-muharram ba iya ashura kadai ba falalar yin azumi a watan al-muharram na biyu istihbabu siyami yawmil ashir min al-muharram musahabbancin azumin ranar 10 ga watan al-muharram kamar yau li'annahu al-yawmu alladhi anja Allahu fihi Musa min fir'auna saboda rana ce da a daidai wannan rana ne ita yau Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa daga sharrin fir'auna na uku anna sawmahu yukaffiru dhunuba sanatil madiya azumin wannan rana yana kankare zunuban shekarar da ta wuce na hudu istihbabu siyami yawmit tasi' istihbabu siyamil yawmit tasi' ma'ahu mukhalafata lil yahud musahabbancin azumtar rana ta tara kamar jiya kenan tare da rana ta goma kamar yau kenan mukhalafata lil yahud domin saba wa yahudawa su iya ashura iya wannan rana suke girmamawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama don ya sunnanta mana saba musu sai yace idan Allah ya kai shi ba zai yi taran da Allah bai kai shi ba sai ya zama sunna sunna kauliya cewa idan wannan lokaci yayi musulmi ya azumci taran shine tasu'a sai azumci goman shine ashura in musulmi bai samu dama ba ya azumci goman ashura to yayi daidai amma biyun yafi falala sama da ɗayan kamar yadda mutum ya sa ashura a tsakiya yafi falala yayi tasu'a yayi ashura yayi kuma 11 yafi mutum ya biyu falala dukkan gurgurdon yadda Allah ta'ala ya ba wa mutum iko Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu ya sanya mu cikin yantattun bayinsa ya gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi